بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خير نبيك الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نبوة مسلمي نبوك ساكة هدواء وأن مسلاتي بتاري البركة مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن أبوك بيسوا تعدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا السبن شابا في دوات الرمضان hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 8 ga watan uku idadi ya isa da Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2023 dan ci gaba daga inda muka tsaya na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan ajiya mun kare suratul Mumtaza yau kuma da yarda Allah za mu tashi suratul Asr Allah rahma bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
الله سبحانه وتعالى يناجي والأصل نارنجي لزامن وكما نارنجي للوقتي innal insana lafi khusr lalle mutum yana cikin asara illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai dai wa'anda suka yi imani suka yi aiki nagari kuma suka yi wasilci da gaskiya kuma suka yi wasilci da haƙuri wannan sura ta sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne a Makka a bisa zance mafi inganci al-Imam Ibn Kathir a cikin littafin shi ya rawaito cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan suka haɗu da junansu wani lokaci kayan suke gaisawa kayan suke yin musafaha su yi sallama kowane ɗaya daga cikinsu yana ƙoƙarin ya ware karanta ma ɗan uwan shi wannan sura saboda abin da suka sani na falalanta da kuma abin da ta kunsa na wujoji da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a kan bayan shi. Allah subhanahu wa ta'ala nan ya rance da zamani, ya rance da lokaci, wanda al-Imam Ibn Kathir ya rawaito haka yake cewa abin da ake yi da asir kamar yadda Ibn Abbas ya fassara shi shine addaha, kenan shine zamani, shine lokaci wanda da muke gani dare da rana da wuni da safiya, shine Allah subhanahu wa ta'ala ya rance da shi anan. Saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala yana damar ya rance da duk abin da ya ga dama na daga cikin halittun shi. Shi yasa za mu gani a wani wajen ya rance da rana, a wani waje ya rance da wata, a wani waje ya rance da dare, a wani waje kuma ya rance da tauraro. Kenan wannan ke nuna mu Allah subhanahu wa ta'ala yana da dama ya rance da dukkan wani abu wanda shi da ya halitta shi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya rance da lokaci, ya rance da zamani, ya ce innal insana lafi khusr, ya ƙara kuma da in, wanda in litauki ya ƙara tabbatarwa bayan ya rance kuma ya ƙara tabbatar mamu. Kenan amsar wagaran suwai ya rance ya ce lalle tabbas mutum yana cikin asara. Ana Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya ce bai ce aljan ba, yace lalle mutum tabbas yana cikin asara. Kamar mai tambaya zai yi tambaya, ta yaya za a ce mutum yana cikin asara? Ba mamaki ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, ya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce illal ladina amanu. Kenan dukkan mutunan da ke ban kasa a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana cikin asara, ya sani bai sani ba yana cikin asara. Kamar mai tambaya ya yi tambaya, to su wane ne waɗanda ba su cikin asara cikin waɗannan mutanen? Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da amsa, ya ce sai dai waɗanda suka yi imani, suka yi imani kuma suka yi aiki na gari, kuma suka dinga yi mashunansu wasulci da gaskiya da kuma wasulci da hakuri. Kenan koma bayan waɗannan mutanen, duk wani wanda bai yi imani ba da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma bai yi aiki ba wanda yake aiki na ƙwarai, kuma bai wasulci da gaskiya, kuma bai wasulci da hakuri, to wannan mutumin yana cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle tabbas suna cikin wanda suka yi asara. Ana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal insana lafi khusr, ya ce lalle mutum abinda ake ni da mutum ana shine dama Allah subhanahu wa ta'ala waje da yawa a cikin Al-Qur'ani zai dinga kiran mutum ya dinga cewa ya ku mutane. Mafi yawanci kiran da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi yake kira mutum, to kira ne yana kiran mutum musulmi wanda ko kuma mutum wanda ya balaga, hankali yana da hankali kuma ya kai shekaru na balaga. Wannan shine mutum wanda ake nihi da kiran shari'a. Duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai kira ya ce ya ku mutane ku yi imani, ya ku mutane ku yi kaza, to Allah subhanahu wa ta'ala yana nihin mutum wanda ya cika mutum, kenan mutum wanda ya balaga kuma yake da hankali. Tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke alƙalami a bisa mutum, ƙaramin yaro har sai ya balaga, haka kuma mahaukaci har sai ya yi hankali, haka kuma mai kwana har sai ya tashi daga kwananci. Kenan yaro Allah subhanahu wa ta'ala bai rubuta mashi dada ko zunubi sai lokacin da ya balaga, haka shi ma mahaukaci lokacin da bai da hankali duk abin da zai yi Allah subhanahu wa ta'ala bai kama shi da laifi sai in Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya. Kenan shi yasa nan malamai suka ce abinda ake nihi da mutum anan shine mutum wanda yake mai hankali kuma wanda yake balagagge a kowane zamani yake, a yanzu ne yake ko ya zo a baya ne ko kuma zai zo a nan gaba ne, matuƙar dai yana cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi ake nihi da wannan kira. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal insana lafi khusr, lalle mutum yana cikin asara. Al-Imam Sa'di a cikin tafsirin shi ya raba asara a gida biyu, yace in ma mutum ya kasance asararre ne baki daya, kenan wanda yayi asarar duniya kuma yayi asarar lahira, kenan wanda zai tashi bai imani da Allah ba, bai imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, kaga wannan shi yayi asara, asara wanda take baki daya. Sai ce kashi na biyu kuma shine wanda zai yi asara, asara wanda take ta wani yanki na daga cikin wasu abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladina amanu, kenan koda mutum ya yi imani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amilus salihat, ya yi imani sai bai yi aiki na ƙwarai ba, to ka gani a wannan fannin shi wannan ya yi asara, amma bai kasance kai matsayin wancan wanda ya yi asara ta baki ɗaya ba, shi ya yi asara ne a wani yanki na cikin abin da aka umarce shi da shi. Don haka kenan dukkan ɗan adam ya sani bai sani ba, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gani, in dai bai kasance mai imani ba, mai yin aiki wanda yake aiki na gari, kuma mai yin wasulci da gaskiya, haka kuma mai yin wasulci da hakuri, to ya sani tabbas yana cikin asara. Da faɗa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce innal insana lafi khusr, lalle mutum yana cikin asara. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illal ladina amanu, sai dai waɗanda suka yi imani. To anan ne magana take, menene imani? imanin da muke ita gayi yau da gobe. Menene wannan imanin wanda Allah subhanahu wataala ya zabe masu shi, yace masu wannan imanin su ba su cikin mutanen da suka yi asara a duniya kuma ba su yi asara ba a lahira. Allah subhanahu wataala yana gaya min imani da siffofin masu imani da kuma abubuwan da ya dace a same su ga masu imani. Yake gaya min a cikin suratul baqara, yake cewa amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Allah subhanahu wataala anan yana so ya gaya min menene ake ce mai imani. Imanin da ake yi ta gai da wuya ka ji malami yana wa'azi da ya yi imani ba, ya ce mai imani shi ke samun kaza, mara imani bai yi samun kaza, mai imani ne ke yin kaza, mara imani bai yin kaza. Allah subhanahu wataala a nan kamar yana so ya gaya mu meye imani, sai ke cewa manzon da ya aiko ya yi imani da abin da aka sauka mashi. Kenan imanin mutum bai cika mai imani sai ya yi imani da manzo kuma da abin da aka saukar mashi. Yace min rabbihi, abin da aka saukar mashi daga Ubangiji shi. Yace wal mu'minun, da kuma su mu'minai wanda ake kira da sunan imani, su ma sun yi imani da abin da Allah subhanahu wataala ya saukar ma manzon shi. Yace dukkan su kullun amana billahi, Allah sai ya ƙara ya gwada mu, ya ƙara gwada mu menene wannan imani. Yace kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dukkan waɗannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minan wanda Allah subhanahu wataala ya kira a wannan surar, Allah subhanahu wataala yace dukkan su waɗannan sun yi imani da Allah. Imani da Allah shine mutum ya yi imani da cewa Allah subhanahu wataala shi ya halicce shi, kuma babu wani abu bauta ma da gaskiya sai shi. Ta haka nan zai yi imani da manzon shi, ya gaskanta duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, kuma ya nisanci duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi, kuma ya yi ruku da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da shi. Idan mutum ya yi wannan ne ake kiran shi da suna mai imani. Kuma sai ya yi imani da malaika, sai ya yi imani da cewa Allah subhanahu wataala ya halicci mala'iku, yana da mala'iku wanda babu wanda ya san ko guda nawa ne wa'annan mala'ikun sai shi Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya ce sun yi imani da mala'iku. Kenan imanin mutum bai cika ya zama mai cikakken imani har sai ya yi imani da akwai mala'iku. Allah subhanahu wataala yana gaya mu, yana cewa tattare da kowa daga cikinku akwai mala'iku wanda da suke rubuta ayyukan shi na yau da gobe. Allah subhanahu wataala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, duk wani furuci da dan adam zai yi na magana akwai face akwai raqib da atid, wanda wasu malamai sun taikan cewa sunayen mala'iku ne wanda suke gudana daman mutum, gudana hagun shi, suna rubuta ayyukan da yake yi. Kenan waɗannan a takaice su ne mala'iku, wanda su ne daga cikinsu akwai mala'ika Jibril wanda yake zuwa manzannin Allah da wahayi, wanda daga cikinsu akwai mala'ika Israfil, akwai mala'ika Mika'il, suna da yawa. Allah subhanahu wataala shi dai ya san su kuma ya san adadinsu, shi yasa Allah subhanahu wataala yake gaya mu a wani wajen da yake cewa ma ya'lamu shudu rabbika illa hu, babu wanda ya san yawan sojojin Allah subhanahu wataala sai shi. Mala'iku suna da yawa sosai, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kowace safiya a kowace rana mala'ika 100,000 suna shiga a cikin baitul izza su yi wa Allah subhanahu wataala tasbihi su sabo, kuma idan suka shiga suka sabo ba za su sake shiga ba. Kowace rana wasu safi ne suke shiga suna bauta ma Allah. Allah subhanahu wataala yana gaya mu kaɗan daga cikin sifofinsu, yace la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mala'ikun Allah ba su saba ma umarnin Allah, duk abin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi da su suna aikatawa ko ba su saba ma umarnin shi. Kenan wannan su ne mala'iku wanda imanin mutum bai cika sai ya yi imani da cewa akwai su. Haka kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa kutubihi, sai mutum ya yi imani da littattafan da Allah subhanahu wataala ya saukar, Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani mai girma, haka ya saukar mu annabi Musa da Taura, ya saukar mu annabi Isa da Injila, haka si Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da Suhuf, an saukar mu wasu da Zabura. Kenan dukkan waɗannan littattafai ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar da su akan annabawan shi. Haka imanin mutum bai cika, ya cika mai cikakken imani sai ya yi imani ga wannan littattafa. Haka kuma mutum bai cika mai imani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya cika da gawo ya ce wa rusuli, sai ya yi imani da manzan Allah da manzannin Allah baki ɗaya, ya ce la nufarriqu baina ahli al-muslim. Shi yasa zaka gani a addinin musulunci musulmi sun yi imani da dukkan annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi. Musulmi sun yi imani da Musa, sun yi imani da annabi Ibrahim, sun yi imani da annabi Dawud, sun yi imani da annabi Isa. Dukkan wani annabi da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko ya ba mu labarin shi a Al-Qur'ani, bai ba mu labari ba, amma dai kam za ka samu duk wanda ya karɓa kira na musulunci to imani ya bai cika mai imani sai ya yi imani da cewa dukkan waɗannan manzanni ne na Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah ne ya tumo su. Kenan imanin bawa bai cika sai ya yi imani da waɗannan abubuwan da muka zana baki ɗaya. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da gaya mu, yana gaya mu wasu sifofi na masu imani, wanda imani ba wai kawai mutum ya ce ya yi imani ba ne, ko kuma kawai ya ja shi a gidansu ya ga baban shi musulmi ne, kakan shi musulmi ne, kawai shi ma musulmi ne, amma da za ka tare shi ka tambaye shi menene imani, ko kuma menene gishirin imani a addinin mu, bai sani ba. Kenan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu sifofi na mummunai, wanda su ne mummunai na kirki, wanda su ne ke karɓa kiran sunan masu imani. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ai masu imani su ne wa'anda suke yin imani da ghaib, suke yin imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da zai waru a nan gaba, ya san abin da ya waru tun kafin ya waru, kuma suke yin imani da cewa babu wanda ya san ilimin ghaib sai Allah subhanahu wa ta'ala, sai kuma wanda ya ga dama a cikin bayin shi ya hangar da shi, kamar yadda yake hangar da annabawa, kamar yadda ya hangar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dinga ba da labari na wasu abubuwa wanda ba su waru ba a lokacin shi, na cewa a gaba za su waru, kuma suka zo suka waru. Kenan mutum sai ya yi imani da wannan yake cika mai cikakken imani. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma suke tsayar da sallah, kuma suna ciyarwa daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta su. Kenan duk yadda mutum zai yi wurin imani, ko kuma ya yi imani ga bakin shi, ko kuma duk inda ya zauna ya dinga ganin su masu imani ne, in dai har bai cika sallah to ya sani cewa imani shi gurbin imani ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladhina yu'minuna bil ghaib, ai masu imani su ne wanda suke yin imani da ghaibi, suke yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai san, shi kadai ke da ilimin ghaibi, kuma suke tsayar da sallah. Kenan ka gani kin tsayar da sallah bai haɗuwa tare da imani. Idan mutum bai yin sallah to ya sani cewa har yanzu imani shi bai kai zuci ba, kamar yadda zai zo a nan gaba mu gani cewa shi imani aiki ne, kudircewa ce a zuciya da kuma gaskantawa da kuma aiki. Kenan duk yadda mutum zai ce ya yi imani idan ba a gani yana aikatawa to kawai yana gani da imani shi bai cika imani ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya cigaba da gaya mu cewa alladhina yu'minuna bima unzila ilayhi, su ne wa'anda suke yin imani da abin da aka sauko a gare ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila min qabli, da kuma abin da aka saukar a gabanin ka, wa bil akhirati hum yuqinun, kuma a ranar alkiyama su masu yaqini ne, masu imani ne na cewa tabbas ranar gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tada mutane. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muhtadun, to waɗannan masu wa'annan suwa su ne wa'anda suke a bisa shari'a ta Ubangijinsu, kuma su ne masu rabo da cirara na gobe kiyama idan Allah subhanahu wa ta'ala ya tashe mu. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da gaya mu menene imani, menene sukunin masu imani, dan ya ƙara tabbatar muku cewa imani ba shine kadai ba mu mai da gaba ga musu mai sallah sai ya gaya muku da kanshi yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal mashriq wal maghrib ba wai aikin da'a ba kawai ku mai da gaban ku gabas ko kuma ku mai da gaban ku yamma saboda lokacin alqibla ta kasance yamma ana kallon baitul maqdis kenan ba wannan bane sabon manzo Allah akwai wanda sai yi sallah a alqibla bi sun dinga sallah suna kallon baitul maqdis kayin shine masallacin qudus kenan kayin abai do manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga kallon ka'aba shine Allah subhanahu wataala yake gaya ma annabi ka gaya musu wannan sallar da suke na su mai da gaban su su kalli dakin qudus ko kuma su kalli ka'aba ba shi kadai ne aikin da'a ba ba shi kadai ne da mutun yayi ba yake mai imani ake ce mishi mu'min yace walakinnal birra man amana billahi lalle aikin da'a cika mu'mini mutun ya zama mu'mini nagari shine yayi imani da Allah subhanahu wataala wal yawmil akhir yayi imani da ranar karshe yayi imani da cewa lalle tabbas Allah subhanahu wataala zai tada mutane ba an zo ne ba kawai ayi rayuwa a kare kowa ya tattare kayan shi a koma gida a zama kasa baki ne kamar yadda wasu ke cewa Allah subhanahu wataala yana cewa za'amul ladina kafaru allan yubasu qul bala wa rabbi la tub'asunna thumma latunabbu'anna bima amiltu Allah subhanahu wataala yake cewa wanda suka kafirce ma'ayoyin shi wanda suka kafirce suna tsammani suna raye cewa ba za a tashi su ba ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala yace ka gaya musu lalle tabbas za a tashi su ranar gobe kiyama kuma a ba su labarin dukkan abin da suka aikata kenan imanin mutum zai cika ne imani sai ya yi imani da ranar karshe Allah subhanahu wataala ya cigaba da cewa walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyi haka kuma in mutum yayi imani da Allah yayi imani da ranar karshe wannan kadai bai isa shi ya zama mai imani cikakken mai imani sai yayi imani da tatafan da Allah subhanahu wataala ya saukar kuma sai yayi imani da manzannin da Allah subhanahu wataala ya aiko haka Allah subhanahu wataala ya cigaba da gaya muku su kofin mu'minai dan mu san cewa imanin nan ba wai kawai da mutun ya ce yayi imani bane shikenan a dinga kiran shi mu'mini a dinga cewa wani mai imani a imani yana buƙatar sai mutun ya tashi kuma ya da wasu rukunai wanda mutun sai yayi imani da su wanda idan aka rasa dai to imanin ba wa bai cika cikakken imani Allah subhanahu wataala yake cewa انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون لله مؤمنين نغري سونه وان سكان ايماني ده الله ده منزنش sannan basu bada baya ba basu kauce ma abin da Allah da manzanshi ba abin da Allah ya turo manzanshi da shi kuma suka yi jihadi da dukiyoyin su da rayukansu a cikin tayar da addinin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yace ulaika humu sadiqu ulaika humu sadiqu wadannan sune masu gaskiya sune masu imani na gaske wanda Allah subhanahu wataala yake gani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu yake fassara mu menene cikakken imani a cikin hadisin da Imam Bukhari yayi tan hadisin Ibn Umar wanda malaika Jibril ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tattare yana zaune tare da sahabban shi yake ma manzo Allah tambayoyi akan addinin musulunci ba dan komi ba malaika Jibril shi Allah subhanahu wataala yake turowa da sako dan haka ya san addinin musulunci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake turo wannan sako shi ma ya san addini amma wata hikima ta Allah sai ya turo Jibril Jibril yana mai tambaya yana bada amsa ba dan komi ba dan sahabbai su duki darasi dan sahabbai su san wannan abin da wannan mai tambaye yake tambaya Al Jibril ya kasance duk in an tambaye shi yake ce manzo Allah kai gaskiya hadisi ne dogo kuma hadisi ne shahararre mafi yawanci a makarantu ana koya ma yara shi saboda mai arba'un annabi ya kawo shi ina ga shine hadisi na biyu a cikin arba'un annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Jibril lokacin da Jibril alaihi salatu ya tambaye shi mal iman manzo Allah menene imani bayan ya tambaye shi menene musulunci sai ya tambaye shi kuma menene imani sai ke ce mishi al-iman an tu'mina billahi wa malaikati, imani shine kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma malaikunshi, wa kutubihi da littafan shi wanda ya sabkar, wa rusulihi da kuma manzannin shi, wal-yawmil akhir da kuma ranar karshe, wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharri, kuma kai imani da kaddara alkhairi ta da sharri ta. Wannan shine a takaice imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mushi ayoyi da yawa a cikin alqur'ani mai girma da wa'anda muka gani yanzu da kuma wanga hadisin da muka gani, suna da yawa ayoyi da hadisai wanda suke fassara mu takamaiman menene imani. Da za mu ce sai mun kawo su baki dai, da ba mamaki har Ramadan ya kare muna magana kan imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-iman bid'un wa sittuna shu'ba, imani kusan kwara 60 ne da wasu yankai. Yace a'laha qawlu la ilaha illallah, mafi kololuwar imani shine mutun ya gayi la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha an tariq, mafi karamcin imani kuma shine mutun ya dinga dure kazamta a bisa hanya, duk wani abu da ya gani yana iya cutar da mai wucewa a bisa hanya mutun ya dinga dauke shi. Kenan imani yana da wadi sosai, ba kawai ba mun ga kakanni da uwaye na tashi gidan musulmi ne naga ana sallah kawai ina sallah kawai shikenan na zama mai imani. Shi yasa malamai da suka tashi arrafa imani, suka tashi ga menene imani, suka ce i'tiqadun bil qalbi, abin gane kudircewa ne a cikin zuciya, wa alqawlu bil lisan i'tiqadun bil qalbi, kudircewa ce a cikin zuciya da kuma yidi a baki da kuma aiki da gabbai. Kenan mutum bai cika bin imani zaka gani mutum yana banna ko kuma bai yin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, bai aikin da'a wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi, ko kuma yana wisowa da saban Allah karara, idan aka mishi magana sai ka yace kai imanin nan a zuciya yake. Haka ne malamai sun ce imani a zuciya yake, amma malamai sun ce idan imani ya shiga zuciya ya zauna a zuciya, to dole sai wannan imanin ya sa an yi aiki an ga wannan aiki. Ba yanda za a yi imanin mutum ya cika bin imani har sai ya yi aiki irin na masu imani. Mutum ya ce ya yi imani da Allah zai yi watsi da duk wani abu bauta wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala. Haka kuma in ya yi imani da mala'iku zai tabbatar wa mala'iku duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar musu. Haka kuma in ya yi imani da manzanni zai yi imani da manzannin Allah ne baki ɗaya da kuma duk abin da suka zo da shi. Shari'ar da aka turo mun shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutum zai yi imani da shi, imani da manzo Allah kuma ba kawai ka ce ba kai imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba mamaki ba a ganin tasirin imaninka da manzo Allah a dukkan lamuranka, sai ba mamaki in an tashi asiri ko an tashi wani abu, amma sauran abubuwan ka mu'amala ka ta yau da gobe ba a ganin alamun kai imani da manzo Allah. Shi kuma alhali an ce imani da manzo Allah shine ka gaskanta shi, ka gaskanta abin da ya zo da shi, kuma ka yi mashi da'a a cikin abin da ya umarni, kuma ka guzanci ka yi nisa da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana. Kenan wannan shine imani. Duk lokacin da mutum ya tsaya da cewa shi ya ga kakannin shi, ya ga uwayen shi, ya tashi kawai gidansu musulmi, bai tashi ba yanda ya yi, saboda waɗannan abubuwan da muka zana ba su tabbatuwa sai da ilimi. Ba yanda za a yi mutum ya san Allah shi subhanahu wa ta'ala, kuma ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya san mala'iku, ya san manzannin da Allah ya turo, kuma ya yi imani da kaddara, ya san littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko, dole sai ya yi ilimi. Saboda waɗannan ba yanda za a yi su tabbatu sai da ilimi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Bukhari ko ne tashi yayi babu yake cewa babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yace ilimi yana gabanin furtawa da kuma aikatawa. Saboda duk lokacin da mutum yake a wuri inda ilimi ya yawaita kuma bai neman wannan ilimin, to duk lokacin da yake barin kanshi cikin bata daramkan du'a saboda duk lokacin da yayi ibada akan jahilci wannan ibada Allah subhanahu wataala bai karbanta. Allah subhanahu wataala ne ya umarce mu yi ibada, ya umarce mu yi imani, bai bar mu haka nan ba sai da ya turo manzo. Ya turo manzon nan bai bar manzo ba haka nan shi kadai, sai ya aiko mishi da littafi. A cikin wannan littafin akwai bayanin komai saboda kowa ya koyi wannan ibada yadda ta kamata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi wannan ibada yadda ta kamata a hajjatul wada, hajjin shi ta bankwana, yake gain abubuwan da ya zo masa habbai da su, yake cewa Allah ka shaida na isar da sako ko ban isar ba. Sahabban nan suke cewa ka isar ya manzo Allah, ka isar ya manzo Allah. Ana Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mashi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Kenan tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya cika mu addini, ya aiko mu manzo, ya koya mu dukkan abubuwan da ke da alaka da addini. Kenan wannan ke nuna ba a yin addini akai, ba a yin addini da naga ana yi, naga ana arwalla na koyi ta ga mutane, naga ana sallah na koyi ta da mutane. A'a, mun yi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya zano sufofi na masu imani, ya zana wasu abubuwa wanda malamai sun ce waɗannan abubuwan su ne rukunan imani. Kamar yadda muka san addinin musulunci yana da rukunai guda biyar, wanda wannan addinin bai cika a ce ba wa musulmi ne sai ya cika waɗannan rukunan guda biyar. Na farko shaidawa ba a bautawa da gaskiya sai Allah, sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne, da tsayi da sallah, da ba da zakka ga wanda Allah subhanahu wataala ya bashi arziki. Kenan duk wanda Allah ya baya arziki na ya kai ya hidda zakka, bai hidda zakka to ya binciki musuluncin shi. Haka kuma wanda Allah subhanahu wataala ya bashi ikon haji, bai je yayi haji ba, shi ma ya binciki musuluncin shi. Saboda waɗannan rukunai ne guda biyar, wanda musulunci bai cika cikakken musulunci sai mutum ya tattaro su baki ɗaya. Haka shi ma imani, mutum bai cika cikakken mai imani sai ya yi imani da wa'annan rukunan na imani guda shida, sai ya yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yi imani da mala'iku, ya yi imani da littattafan da Allah subhanahu wataala ya sauko, ya yi imani da manzannin Allah. Haka kuma ya yi imani da ranar ƙarshe. Na shida shine malamai suka ce ya yi imani da kaddara, ya sani cewa duk abin da ya same shi Allah subhanahu wataala ne ya kaddara mishi, kuma duk abin da bai same shi ba Allah subhanahu wataala ne bai kaddara mishi same shi. Allah subhanahu wataala yana gaya mu a cikin yadda manzon shi yake gaya mu a wani hadisi na cewa Allah subhanahu wataala yana sa a rubuta mu a cikin a mutum, a rubuta mu mutum kaddarar shi tun yana cikin cikin mahaifiyar shi, za a rubuta in dan wuta ne ko dan aljanna. Wannan yayi tsanani ga sahabbai, suka ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai har Allah ya rubuta a cikin kaddarar shi cewa wani dan wuta ne, wani dan aljanna, to dan me muke aiki? Sai manzon Allah ya ce musu ku yi aiki, e imalu ka kullu muyassir lima khulqala, ku yi aiki, kowanne Allah subhanahu wataala zai yassare mishi abinda aka rubuta mishi a cikin kaddarar shi. Kenan wannan ke nuna mu cewa imani da kaddara shi ma yana cikin rukunin imani. Haka kuma mutum tun yana cikin jinjiri Allah subhanahu wataala yake rubuta mishi duk wani abu da zai iya samu shi. Shi yasa manzon Allah ke umarta mu da mu dinga yawaita sadaka, yake wasu ayyuka irin su sadaka da sada zumunci, yace suna sauya kaddara. Wani abu da Allah subhanahu wataala ya kaddara zai same ka, Allah subhanahu wataala sai sauya mashi. Idan ka kasance kana yawan sada zumunci, idan ka kasance mai yawan kyautatawa ne, kana yawan sadaka. Wannan shine imani. Kenan imani ba kawai ba mu gani ne a baki, amma ayyukan mu baki ɗaya da za a yi ba a gani ba su da alaka da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Ko kuma ibadun mu ma za ka gani dukkan su gado ne muke yi da al'adu. Na tashi a al'adance gidan mu ana tashi sallah asuba, kai wannan zai sa in dinga tashi sallah. Na tashi a al'adance gidan mu ana kaza, wannan shine addini a gidan mu, dan haka ni ma haka zan yi dai. To wannan ba shi kadai ne imani ba, imani dole sai ya hada da aiki. Dukkan aikin mutum musulmi a gani tasirin imani a ciki. Allah subhanahu wataala ya ci gaba da nuna mu sukofin mu'minai wa'anda suke su ne masu imani na gani. Yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ lalle mun munne nagari wa'anda su karba sunan imani wa'anda sune masu imani nagari yace sune wa'anda idan aka ambace mu idan aka ambace ayoyin Allah wajilat qulub zikatan su suke kariya zikatan su suke yin kuka zikatan su suke yin hawaye saboda me saboda sun san abinda aka gani na Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne yace wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum iman kuma duk lokacin da aka karanta musu ayoyin Allah wadannan ayoyin suna ƙara musu imani suna ƙara musu komawa a wajen Allah duk lokacin da malamai suka musu wa'azi suka yi wannan wa'azin zaka ga sun yi imani shi yasa wanda daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake su sun kasance zakatan su sun sha sun kwakwashe imani imani wanda yake na gaske yake cewa ya manzon Allah idan muka zo a wurinka kai yi mun wa'azi yanda muke shi a zakatan mu ya manzon Allah duk sai mu yi mun tsare duniya ba mu bukatar wani abu na duniya ba abunda muke tunani sai lahira ba abunda muke tunani a gaban mu sai Allah amma duk lokacin da muka bar wurinka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu dinga kuma tunanin duniya mu dinga dan tattaba wasu abubuwa na yau da gobe na rayuwar duniya yace ya manzon Allah wannan bai zama munafici shi a ganin shi wannan bai zama a ganin shi wannan muna yace ya kasance duk lokacin da yaji wa'azi zuciyar shi sai ta kariya duk lokacin da yaji wa'azi sai yaji babu abin da yake tunani in ba Allah da manzon shi ba ba abin da yake tunani in ba lahira ba sai yaga kuma in ya farkurun wa'azin aka dan kwana biyu kuma sai yaga ya shagalta ga duniya sai yake cewa wannan ba muna yace bane ya manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi sa'atan fasa'a wannan ba muna yace bane haka zuciyar dan adam take kenan alama ce ta mumini duk lokacin da aka gaya mishi ayoyin Allah duk lokacin da aka tunatar da shi Allah da manzon shi zuciyar shi ta kariya ya dinga tuna lahira ya dinga mantawa da duniya kuma idan wannan wa'azin ya dan ja baya yi nisa kuma ya dinga shiga lamurran shi na duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi sa'atan fasa'a wani lokaci ku koma kamar ba ku da wani tunani ba lahira ba ba ku da wani tunani in ba Allah ba da manzon shi wani lokaci kuma ku je ku yi lamurran ku na duniya na yau da gobe yace da kun kasance a yanda kuke a wuri na kenan wannan ke nuna mu tasirin da wa'azi yake ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da kun kasance yanda kuke kasancewa a wuri na lokacin da nake karanta muku ayoyin Allah yace da mala'iku sun dinga sankowa suna gaggaisawa da ku kenan tsaban imani kenan wannan ke nuna mu cewa munai nagari sune wa'anda wa'azi ke sa zakatan su kariya yana laifi ya ji malami ya ga laifin shi a cikin wa'azi ya kariye ya je gida ya dinga nadamar wannan laifin da ya bar wannan laifin kwata kwata ko da bai bar shi ba kwata kwata ya dinga daga mishi kawa wannan ke nuna akwai alkhairi a cikin zuciyar shi akwai sauran imani a cikin zuciyar shi amma duk lokacin da mutum zai dinga jin ayoyin Allah kuma ya dinga kokowa da su kullun wa'azi ake mishi kullun in ya bude radio zai ji ana kaza haramun ne caca haramun ce yanka kalanda haramun ce femin nijar haramun ce amma kullun in ya tashi kuma ba abin da zai yi sai wannan to kaga wannan Allah subhanahu wataala bai gaye su cikin masu imani ba Allah ya ce masu imani su ne wa'anda duk lokacin da aka tunatar da su ayoyin Allah subhanahu wataala zakatan su suke kariya suke kasancewa sun tuna Allah suke kokarin su bar laifuffukan da suke yi su koma ga Allah subhanahu wataala Allah ya cigaba da gaya musu gobin su yake cewa alladhina yuqimuna as-salah su ne wa'anda suke yin sallah suke cika sallah suke yin sallah akan lokacin ta suna yin sallah ba dan komai ba sai dan Allah ba dan mutane su gani ba su ce wani yana da ruku da sallah wa mimma razaqnahum kuma daga abinda suka arzuta su suna ciyarwa bi sabilillah ba abinda suke so ga wanda suke badawa sai dai kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu gidan aljanna ba su biya abinda suka bada da gori ba su yin gori ba su gora ma wanda suka taimaka ma ba su jiran dan sun taimaka wa mutum sai ya zo yana durkusawa yana gaida su ba su jiran dan suna taimaka wa mutum sai duk inda ya gansu ya buga da gudu ya gaida su a innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la shukura suna ciyarwa ne dan muska Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi ranar gobe kiyama ba su neman wani sakamako akan waɗannan mutanen ba suna badawa bane dan su mago ba a ba su a ba su neman wannan kuma ba suna badawa bane dan a gode musu amma kuma wannan bai hana idan mutum ya kyautata ma ka gode mishi saboda Allah subhanahu wataala ya ce da in shakartum la azidannakum Allah ya umarce ku da in yayi mamu ni'ima mu gode mishi dan haka dan adam ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sana ilaikum ma'rufan fa kafiru duk wanda ya muku wani abu na birgewa ya kyautata mu to ku biya shi ku ba shi tukuici fa in lam tajidu ma tukafiruna fad'u lahu idan ya kasance ba ku da abin da za ku ba shi na tukuici ko na ku mushi godiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku gode mushi kenan waɗannan shine su kokun masu imani imani na gari dan haka aika na gari wanda Allah subhanahu wataala ya yarda da su yake son su ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya yarda da su yake son su wannan su ne imani suna cikin imani imanin mutum bai tabbata sai da yarda su baka cewa kai musulmi ne kai imani amma dukkan ayyukanka ayyuka ne irin na ɗan wuta ayyuka ne na irin kafirai wanda Allah subhanahu wanda ba su imani da Allah ba in ka tashi shan giya ka shan abu kaza kai in ka tashi sata kaza kai in ka tashi yin zina kaza kai in ka tashi duk wani saban Allah in ka tashi luwani ka yin luwani kaza kai Allah subhanahu wataala yi mun tsari in ka tashi shirkanka yin shirkan kaza kai duk wani sabo wanda Allah subhanahu wataala ya hali da shi in ka tashi yi gani kuma ka ce kai mai imani to ka binciki imanin ka wannan baya daga cikin imani shi yasa manzo Allah yake gaya mu a wani hadisi yake cewa la yazini zani na yazini wa huwa mu'min wala yashrabu wala yasrubu sariqi na yasrubu wa huwa mu'min wala yashrabu na yashrabu wa huwa mu'min mai zina lokacin da zai yi zina bai yin zina yana mai imani malamai suka ce a lokacin da zai yi wannan zina ko da mu'mini ne saboda zina ba ta kafirta mutum ba ta yi da mutum daga cikin addinin musulunci a ce ya zama kafiri malamai suka ce lokacin da zai yi wannan abu babu imani a cikin zuciyar shi dan da akwai imani a zuciyar shi da ya tana cewa Allah subhanahu wataala ya haramta wannan abu da ba zai aikata shi ba haka manzo Allah ya ce barawu ma dai sata lokacin da yake sata yana mai imani saboda da yana tana imani da a ce yana da imani a lokacin zai tana cewa Allah subhanahu wataala ya hana sata Allah subhanahu wataala yayi alƙawari sai ya maida hakkoki kowa sai an maida mishi hakkin shi ranar gobe kiyama kenan wannan imanin nashi zai hana shi wannan aiki haka manzo Allah ya ce mai shan giya ba zai sha giya ba yana da imani kenan a lokacin da yake shanta to a lokacin an zare imani a cikin zuciyar shi dan da yana da imani zai tana cewa Allah subhanahu wataala ya haramta giya da ya haramta giya ya halitta mishi abubuwan sha wanda da kilga su zai yi shi karan kankan shi ba zai yi kilga su ba shi yasa malamai suke cewa idan muka lura duk wani abu da Allah subhanahu wataala ya haramta mu sai mun ga Allah subhanahu wataala ya ba mu da yawa a madadin shi Allah subhanahu wataala da ya haramta mu zina sai ya halitta mu aure ya halitta aure ya halitta mutum ya aure mace huɗu haka in mutum mace huɗu bata ishe shi ba Allah subhanahu wataala sai ya halitta kuyanku ya halitta bayi mutum na iya mallakar baiwa lokacin da ake yaki akwai bayi ko guda nawa yake so kuma ya dinga zo musu yanda yake zo mu matan shi Allah subhanahu wataala ya halitta mishi kenan ka gani wannan kofar ta zina Allah subhanahu wataala ya kare mu ita da wani abu wanda yake halaka ne haka da ya hana shan giya yanzu da za mu ce mu zana lemu nawa yake halaka a gare mu sha mu karan kankan mu nan ba za mu iya zana su ba a ce lemu kala nawa ka taba sha kai karan kankan ka ba za ka iya zana su ba abin sha wanda yake halaka ne gare ka ka ego wanka lemun tsami da citta da karamfani ka hada ka sha halaka ne a gare ka kai kawo su ko ga sunan abubuwan sha wanda mu karan kankan mu ba mu san iyakar su ba Allah subhanahu wataala ya halitta mu su sai duke guda giya ya ce kan mu sha ta shi yasa manzo Allah ya ce duk lokacin da zai shan ta wannan giya to tabbas bai da imani saboda da yana da imani da ba zai sha wannan giya ba Allah subhanahu wataala yake nuna mu cewa lalle tabbas kenan imani waɗannan shine sifofi na masu imani Allah ya ci gaba da cewa ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan wa'anda suke da waɗannan sifofin da muka samu wa'anda suke imani wa'anda idan an ambaci Allah subhanahu wataala zukatansu suna kariya imani wa'azi yana shiga zuciyarsu dan haka wai kaga mutum bishin wa'azi a ce wani bishin kira to ka sani cewa imani ya riga ya tashi daga zuciyar shi kamar yanda a wani hadisin Huzaifa manzo Allah yake cewa duk wanda aka shayar daga cikin waɗannan fitintunu to zuciyar shi za ta yi baki za a mata dashi baki ana mata dashi baki tana yin baki har ta kai ta koma bakakir wannan su ne wanda zukatansu sun keke shi wa'azi bi amfaninsu ba wani abu da zai yi amfaninsu zukatansu sun riga sun keke shi kenan masu imani su ne wa'anda wa'azi yana shiga zuciyarsu da haka wasu daga cikin malamai suke cewa duk lokacin da bawa ya kasance a cikin zuciyar shi akwai wani mai wa'azi wanda ke ce mishi wannan halaka ne wannan haram to ya sani cewa akwai alkhairi tattare da shi in har ka ji har gobe a zuciyarka in ka tashi yin abu kana tunanin cewa wanga abu halaka ne ko ko haram ne to ka sani akwai imani a zuciyarka amma duk lokacin da ka ji zuciyarka ba ta ce ma wanga abu haram ne wanga abu ba halaka ba ne to ka sani cewa zuciyarka ta keke shi ka koma ga Allah subhanahu wataala da Allah ya yi maka wannan ciwo saboda ciwo ne Allah subhanahu wataala ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mu'minai na gaskiya su ne wanda suka yi imani imani wanda yake na gaskiya lahum darajatun inda rabbihim maghfiratun wa rizqun karim suna da darajoji Allah subhanahu wataala zai ɗaukaka su a wurin shi kuma suna da gafara kuma Allah subhanahu wataala zai arzuta su arziki wanda yake mai yawa mai yalwa saboda mi Allah subhanahu wataala ce lahum maghfiratun inda rabbihim saboda mu'mini musulmi ba ma'sumi bane shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa haƙƙoƙi guda biyu haƙƙin Allah da haƙƙin dan Adam to shi haƙƙin Allah dole dan Adam sai ya samu cikas wajen biyan haƙƙin Allah subhanahu wataala saboda babu wanda ke biyan haƙƙin Allah 100% babu shi babu malukin da zai biyan haƙƙin Allah 100% dole sai ya rage a wannan shi yasa Allah subhanahu wataala ce lahum maghfira kenan suna da gafara a inda suka rage a inda suka kasa shi yasa a wani waje yake cewa fattaqullaha mastata'tu a wani waje yake la yukallimullahu nafsan illa wus'aha Allah subhanahu wataala bai azama rai sai abin da take kiyama kenan ayyuka nagari irin su sallah irin su sadaka irin su sada zumunci irin su biyayya ga uwaye irin su ikin yin zaki abubuwa ne dabi'u nagari dukkan su suna shiga cikin imani irin sa kaya wanda ba su kala ba mai shari'a ba kaga mutun yana sa kaya ko kuma ka yin mace ana ce mata ki dinga sa hijabi ki dinga suturta kanki tana cewa ai imani a zuciya yake idan imani ya shiga zuciya lalle tabbas a gani kuma a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta yace sinfani min ahlin nari lam arha kashi biyu ne na ƴan wuta yace bai gane su ba wannan yana daga cikin mu'jiza ta annabi yana daga cikin ilimin gaibi wanda Allah subhanahu wataala ya hangata shi cewa wasu mutane ƴan wutan yace amma ban gane su ba kuma yanzu zamani yayi wanda ga sanin mu muna gani yace nisa'un kasiyatun ariyat mata ne zaka gane su sun sa kaya amma kuma a tsarara suke kenan shi yasa zaka gani a ce miki ki sa hijabi yace a'a ai imani a zuciya yake in dai imani ya kai a zuci wanda yace ai imani da Allah ai imani da manzo Allah shi yace a sa hijabi kenan dole ki sa hijabi dan a tabbatar da cewa kin yi imani da shi kuma kin gaskanta abin da ya gani manzo Allah yace bai gane su ba ɗan mutan amma shi bai gane su ba saboda a lokacin sahabbai a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa har a jahiliya ba su kasance suna tabarruji ba ba su kasance suna yitowa a tsirara ba suna yitowa da kaya wanda suna bayyana tsaraisu shi yasa ya ce bai gane su ba kuma yanzu ga sunan dama ya ce za su zo ne a ƙarshen zamani a yau da azuminka za ka ɗaga kai kana zaune kana hutawa ka ba mamaki kana karatun alƙur'aninka ko kana jan tafsinka ko kana ɗan rage zayin rana kana hutawa saboda cikin gida ba ka da halin sa izi ba ka da fanka dole ka yito waje ka ɗan sha iska kana ɗaga kai za ka gano mota ba za ka iya ƙara kallon ta ba saboda ta sa kaya amma a tsirara ta sa kaya yau lalacewa ta kai haihe jabban da mata ke sawa jabbai ne masu nuna tsaraisu ba za su sai sun maida shi yayi sun maida hijabi yayi shi kuma hijabi ibada ce Allah subhanahu wata'ala ne yayi umarci da cewa mata su boye tsarecin su, su sa kaya wanda ba za su bayyana tsarecin su ba. Kenan duk lokacin da mutum bai siffantuwa da irin waɗannan ayyuka ba a ganin tasirin imani a cikin jikin shi, to bai cika mai cikakken imani ba. Imani dole sai mutum ya gaskanta, kuma dole sai ya gani, kuma dole sai ya aikata an gani. Mun ji dai siffofin masu imani wanda muka zana, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gani, kuma a nan lokacin mu yayi, idan Allah ya kai mu ba za mu tashi mu guji suwa ne wata wasa bil haqq, wanda ne wannan haƙƙin kuma wata wasa bil sabr. Da na so mu kare sura a yau, amma imani maudu'i ne wanda yana da waɗin gaske. So da yawa muna ikirari, muna kira, muna gani cewa mu masu imani ne, amma da za mu cika ayyukanmu, da za a gani kuma mu da imani mun gina imani yayi nan da abinda muka gani na daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dada kuskuren da muka yi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. Subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.